zuciya mai shi yabar wasanni ba wani ba
da zaki gani so da kaunar kici a ciki zalla
Sadwa na alƙairi shine mu'amala ta nake yan mata